أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa musulmi barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin al-khairat wanda yake cikin unguwar makera a birnin da magaram jamhuriyar Niger yau muna ranar asabar 16 ga watan Rabi'ul Awwal shekara 1448 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun Birrul Walidain littafi wallafar babban malami Sheikh Sa'id bin Ali bin Waf al-Qahtani Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi wato satin da ya gabata mun tsaya a gabar da mallam yake ambata mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a kuma addu'a wadda take ba mai kyau ba addu'a mai muni ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dama har ya gani uwayen shi a rayi suka kai munzalin suwa amma ya gagara shiga aljanna to anan ne mallam ya dauko dogon bayani haka muka ci gaba da karanta bayanin da mallam ya kawo a cikin wannan littafi ha inda muka zo gabar da Allah subhanahu wataala yake cewa waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ka kaskantar musu da kanka sannan kuma ka shimfida musu fukafukai na tausayi da jin kai sannan ka ce Allah ubangiji ka ji kansu kamar yanda suka bani tarbiya a lokacin da nake karami wannan darasi da zamu a yau shine darasi na uku muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci gaba ta bakwai mallan sai yake cewa bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bima yajzil walad walidahu mallan yace hakika ai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya bayyana abinda da zai sakawa mahaifin shi da shi shine alwaladu walidahu bima yajzil waladu walidahu abinda da zai saka wa mahaifin shi da shi fa an abi hurairah radiyallahu anhu qala hadisi ne daga abi hurairah Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace la yajzi waladun walidan babu wani abu da zai iya saka wa mahaifin shi da shi illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayatiqahu face wannan dan ya samu baban shi a matsayin bawa sai ya hudda kudi masu dimbin yawa ya sayi wannan baban nashi sannan ya antar da baban shi wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan misali ne a wancan lokacin da ake safara ta bayi saboda yanzu an waye gari duniya yau babu harka ta bauta da ake yi a sai bayi da kudi a je a kasa su a kasuwa ne inda ke kasa dabbobi Allah subhanahu wataala ya karshen wannan abun to amma babban abu shine duk wanda ya kalli yanda wancan lokaci aka ringa safara ta mutane ake sayar da su a matsayin bayi ya san cewa babban ni'ima ce babban baiwa ce a ce yau ga wani nan ya hudda kudi ya saye ka a matsayin bawa a maimakon ya sa ka bauta irin yanda ka saba da shi sai ya ce ka ji na yanta ka kai ma ka zama dakan warkowa wannan ba karamin alkhairi bane ba to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake kwatanta cewa abin da da zai isaka wa mahaifin shi da shi shine ya same shi a matsayin bawa ya hudda kudi ya saye shi a maimakon ya ci gaba da yi mishi bauta sai ya ce ka ji baba na yantar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta kyautatawar da da zai yi wa mahaifin shi a wannan matsayi. Sannan hadisi na gaba hadisi ne daga Abi Burda annahu shahida ibn Umar radiyallahu anhuma wa rajulun yamaniyyun yadufu bil bait. Hadisi daga Abu Burda, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, ƙara yarda a gare shi, lalle shi ya ga Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara yarda a gare su. Sannan kuma ga wani mutum banda Abdullahi dan Umar, in mutunan Yaman ne, shine Yamani. Ya kace Yamani nisba ce zuwa ga garin Yaman, shine Yamani, ma'ana daga Yaman aka wuddo kalmar, an danganta shi da Yaman. To wannan mutunan Yaman ne, ya tufu bil bait, yana yin tawafi a ɗakin Ka'aba. Hamala ummuhu wara'a zahrihi yaqulu, ya goyi mahaifiyar shi a bayan shi. Kamar mi mallan yake so ya fadi anan, shi Abu Burda shine yaga abin da ya faru da idan shi. Yaga Abdullahi dan Umar, bayan cin Abdullahi dan Umar, kuma ga wani mutumin Yaman ya goyo mahaifiyar shi a baya, yana yin dawafin ɗakin Allah da wannan mahaifiyar shi da ya goyo. Shi Abu Burda sai ya gane su. Bayan wannan mutumin ya goyo mahaifiyar shi, sai ya bude baki yana yin wata magana, sai yake cewa inni laha ba'iru hal muzallal in uz'irtu rikabaha lam uz'ar. Sai yake cewa ni da na goyo mahaifiyata, yau na waye gari, ni ne dabbar ta wadda take al muzallal, abin kuwa cewa wadda za a yi mata umarni ta bi, dabba wadda ake mata umarni ta bi, wadda take da da'a a wajen yin biyayya ga lokacin da aka doke ta ko kuma aka lafta mata kaya, babu kamar raƙumi. Raƙumi shine za a lafta mishi kaya masu nauyi kuma a yi doguwar tahiya da shi, duk inda aka jalin zaman kawai tahiya zai yi, baya cewa ya gaji, ba irin na jaki bane. Kaga yanzu jaki in ya ji wahala, ya ce to bari ku gani, kun gane ni jaki ne, sai ta wurin kai he ayi da shi, kai in aka ji ma kwanci ma zai a ƙasa, ya ce to mun ga yanda za ku yi da ni. Amma shi raƙumi in dai an ja wannan akalal, to shikenan za ka ga yayi tahiya. To shine wannan mutum yake cewa ni yau na zamanto kamar raƙumi ne a gare ta da akala. In uz'artu rikabaha lam uz'ar, sai yake cewa in an bani wahala dan hawanta, lam uz'ar, ba wahala bace aka bani. Tunda ya goyo mahaifiyar shi, yake cewa wannan goyon da ya mata a zahiri za a ga kamar wahala ce, ce amma ba wahala bace a gare ni. Kuma fi sabilillahi jama'a, in aka ce za a yi dawafi fa, in aka ce tawafi a larabci, a kuma wurin malaman shari'a duka har da safa da marwa ya shiga cikin tawafi, tunda tawafi da safa da marwa abu guda ne, tare suke tahiya. Shine in kai tawafi sai ka je ka yi safa da marwa bayan ka yi raka'a biyu ta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tawafi kewaye bakwai, safa da marwa zuwa da zawwa bakwai, kaga in ka gama 14 kenan. To wannan a tare suke, aikin haji ne ko umara, mutum ya dole sai ya yi wa'innan. To kai tunani a ce yau ka goyo mutum a baya, sannan kuma kai dawafi da shi duka yana bayanka cikin wannan miliyoyin jama'a, sannan ka je kai safa da marwa da shi yana bayanka, ai ina ga ko dan jariri ne aka goya maka, akwai matsala. Ga hawan da ya gane inda shautin yake, saboda in dakin Ka'aba ne, in a lokacin aikin haji ne ko umara ta Ramadan, kahin kai kewaye dai alal akalla ya kaci minti 10 saboda tsabar jama'a. Ga tanan Ka'aba ce dai ko zaka kewaya, kahin kake kewaya kaci minti 10, wannan Ka'aba kenan mai dan sauki saukin kan kaje sa ayi shi, kuma sa ayi kahin kai daya ka tafi ka dawo kana wuce minti 10 in akwai jama'a ke. To sai ka kilga mini kewaye bakwai zai yi da mahaifiyar shi a baya, sannan yaje yi sa ayi bakwai tana bayan shi, sai yake kwatanta maka da cewa shi din ya bada kansa a matsayin dabbar da zata haihu, kuma ba wahala bace a wajen shi. Thumma qala, Abdullahi dan Umar yana tare da shi kuma ya ga abin da yake faɗi, wannan mutumin sai ya bude baki yake cewa yabna Umar, ya kai Abdullahi dan Umar, aturani jazaituha, shin kana ga wanga abin da na mama mahaifiyata, a tsammanin ka na saka mata duka abin da ta muni a rayuwa ta, wai kamar shi so yake ji wannan goyen da ya mata, yi wannan dawafin da ita da wannan sa'ayin duka tana bayan shi, bai nuna wahala ba, bai nuna gajiyawa. Sai ka tambaye Umar, Abdullahi dan Umar, wai wanga abin da nayi, kamar na saka mata shikenan na sarki haƙin abubuwan da ta mun a rayuwa kala la Abdullahi dan Umar yace ina baka sarki ba abin da yake kanka nata baka saka wutawa mahaifiyarka ba abin da ta maka wala bi zafratin wahida yake cewa kai bari in gaya maka ba wai kallacin ka saka mata ba lunwashi guda daya da tai na nakuda lokacin da ta aika ba ta biya ba kaji wata magana ce lunwashi guda da tai a lokacin da zata kaka duniya wannan abin da kamata bai isa biya lunwashi daya ba ballanta naka ce wai duk abin da tama ana sa annaba kan da girman haƙin mahaifiya yake akan dan ta haka yanzu wani yana iya bude baki ya ce maka a kai ai mu da hajiya kawai insha Allah ai araba lahiya kaga wani gina mata gida na kai ta makka duk shekara kuma sai na biya ma ƴan uwanta umara ai na saka mata hajiya ni da ita hajiya ai in ba gode mini ba a hantare ni ba kaga wannan bai fahimci karatun ba da kyau da zakka hudda dukiyarka gaba daya a ce kai kowa kudi a Afirka gaba daya a ce kai ne dan wuti kudinka su kare wajen kyauta zama mahaifiyarka kaka a waye gari baka da ko biya wallahi baka saka mata ba wallahi baka saka mata babu yanda za ka iya saka mahaifiyarka kawai kai da ita dai kai hatan ku rabu lahiya ku rabu ta yarda da kai ka je gaban Allah a samu shaida cewa kai mata biyayya kawai amma baka iya saka mata abin da ta ma saboda ita din uwa ce abu na takwas malam yace birrul walidaini aqrabul a'mali ila Allah azza wa jalla kuma biyayya ga uwaye shine aiki wanda yake mafi kusa a cikin ayyuka waɗanda suke kusantar da bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin ayyukan da bawa zai yi waɗanda za su kusantar da shi ga Allah subhanahu wataala to aikin da zai yi kusantar da kai ga Allah shine biyayya ga uwaye hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare su annahu atahu rajulun faqala wani mutum ya zo wajen Abdullahi dan Abbas sai yake cewa inni khatabtu mar'atan fa abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa ahabbathu kuma fa ahabbat an tankihahu wannan mutumin da yazo ne Abdullahi ibn Abbas sai yake cewa ya kai Abdullahi ni naso wata mata ne naji da niyyar ina so na aure ta na nemi armanta fa abat an tankihani sai taki yarda ta arme ni wa khataba hagairi amma da wani wanda ba ni bai zo ya nemi armanta fa ahabbat an tankiyahu sai ta yarda zata arme shi fagirtu alaiha sai kishi na ya motsa ya za a yi ni ta kiyar zata arme ni kuma shi ta zo ta arme shi da me yahi ni irin dai abubuwa kamar haka sai kishin shi ya motsa sai ce faqataltuha sai na je na kashe ta tunda ni ma na rasa gwara kowa ya rasa to shine yanzu abin ya dame shi yayi kuma yayi nadama sai zo yan Abdullahi dan Abbas yake tambaya yace fa halli min tauba shin me zan yi Allah madaukakin sarki ya karbi tubana na tuba na gane nayi ba daidai ba menene abin da zan yi Allah madaukakin sarki ya karbi tubana kana ga akwai abin da zai yi zan iya yi wanda Allah zai amshi tubana qala sai Abdullahi dan Abbas yace mishi ummuka hayyatun shin mahaifiyarka tana raye qala la sai yace a qala tuba ila Allah azza wajal sai yace to ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wa taqarrab ilayhi mastata'ta kuma ka je kai aikin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah daidai gulguda abin da zaka iya qala ta'a bin yasa yanzu kaga shi wannan da aka tambaye shi mahaifiyar shi tana raye sai yace a sai kace to kaje kai iya abin da zaka iya yi na aikin lada wanda zai kusantar da kai zuwa ga wannan mahaifiyar taka wataƙila Allah subhanahu wataala ya kalli wannan aikin da kai na da'a sai ya tuna da wannan alkhairin da kai sai ya gafarta maka wannan zunubin da kai qala ata bin yasar mala ata din yasar yake cewa fa zahabtu fa sa'altu ibni abbas sai na tashi sai na tayi wajen Abdullahi dan Abbas fa sa'altuhu sai na tambaye shi lima sa'altuhu an hayati ummi yace alaga ta malam wancan mutumin da yazo ya kashe wannan mata yace maka me zai Allah ya gafarta mishi ka tambaye shi uwar shi tana da rai yace me yasa kake tambaye shi shin uwar shi tana da rai fa qala sai Abdullahi dan Abbas yace mishi dalili shine inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah ta'ala min birrul walida yace saboda abin da yasa na tambaye shi mahaifiyar shi da rai saboda ni ban san wani aiki ba guda daya wanda yi zai fi kusantar da bawa zuwa ga Allah kamar biyayya ga mahaifiya shi yasa kaga na tambaye shi mahaifiyar shi tana da rai ko batara yau inda a ce na san wani aiki wanda yahi wannan kusantar da bawa zuwa ga Allah wataƙila da na tambaye shi amma ni a tunanina yin biyayya ga mahaifiya shine mafi girman aiki wanda in kai Allah zai kalli zuciyarka zai gano kai din shi sai ya amsa maka tuban da kai zuwa gare shi abu na tara bala yace linul kalami lil walidin yudkhilul janna wato ka tausasa magana kai magana a hankali ga uwaye in zaka yi magana ka sassautar da murya ka kaskantar da kai a gare su mallan yace wannan abin yana sanyawa mutun ya samu aljanna a wajen Allah li kauli ibni umar radiyallahu anhuma saboda fadar abdullahi dan umar Allah kare da a gare su li rasulin asaba zunuba ga wani mutun wanda yaje aikata zunubi masu yawa wa zakara hal ibni umar sai zo ya abdullahi dan umar yace Allah ga ta mallan ni wanda kake gani nan na aikata zunubai masu dimbin yawa fa qala lahu ibni umar sai yace abdullahi dan umar yace mishi laysat hazihi min alkaba'ir duka wannan ayyukan da kai ba sa daga cikin manya-manyan zanubai kaga zanubi kenan ya kai sakashi nawa ya kai sakashi biyu akwai manya-manya akwai kanana to yanzu kaga in wani aka ce masa akwai manya-manyan zanubai akwai kanana sai ya tsammanin bari to tunda akwai manya-manya akwai kanana bari mu dan je mu dan rike kanana manya-manyan sai mu dan nisance su tunda kanana ne ba laifi wannan kuskure ne kananan su ma suna kai mutum wuta ai kai kuma so kake aso ake kanisanta daga shiga wuta Allah marfukin sarki ya kare to shine da ya gaya ma Abdullahi dan Umar zinuban da ya aikata sai Abdullahi dan Umar ya ce mishi wannan zinuban da ka gaya mani dai laysat min alkaba'ir ba su daga cikin manya-manyan zinubai hunna tis'un sai ya ce to manya-manyan ai su guda tara ne yanzu zai zano baka manya-manyan zinubai wanda ake so bawa ya nisance su sai ya ce guda tara ne sai ya ce al-ishraku billah na harko yin shirka da Allah wannan babban zinubi ne menene shirka da Allah shine abinda ka san haƙi ne Allah subhanahu wataala wanda zaka yi a matsayin bauta a gare shi sai ka dauko ka kwace sai ka kawo ma wani daga cikin abin halitta sawa'an wannan mutumin mala'ika ne ko annabi ne ko kuma icce ne ko dutse ne ko kuma wani abu da yake kama da haka wanda kuma kaga ai ita shirka da Allah ta yi na so yanzu a cikin al'umma mu ta yi yawa mutane diya suna mushrike bis sani wasu kuma sun sani suke ci gaba da yi shine duk abin da ka san haƙi ne na Allah in dai wanga abin sunan shi ibada lada za a bada to baya halatta kama kowa wannan abin in ba ga Allah subhanahu wataala ba daga lokacin da ka dauko wannan abin kai shi ga wani Allah to wannan abin shi yake cewa shirka alasabilil misal duka mun san da cewa annahar aiki ne da ake yi dan saboda Allah aiki ne lada annahar ibadatu shine azabuhu shine zubda jini zubda jini ibada ne ba zubda jini wani dan adam zubda jini na dabba takarrubi ake yi da shi mana yanzu ya halasta ga mutum in Allah ya mishi yalwa yana da wata bukata da yake so Allah ya biya mishi sai ya samu kudi ya je kasuwa ya sai katar rago ko kuma babban dan akuya daidai iya abin da Allah ya hore mishi ko katar marki sai a yanka a zubda wannan jinin sai a daga hannu a roki Allah ya ubangiji albarkacin wanga jinin da muka zubda da muka yi dan kai Allah ka biya mana bukatun muka za kaga ni takarrubi da zubda jini ko to irin wanga zubda jinin ibada ne to yanzu wannan ibada sai ka dauko ta a maimakon kama Allah ita sai ka zo sai kama wani Allah shine sai kama aljani shine ka ta wajen malamin ka kana so kama wani asiri ko kana so kai wani saddabarin ka sai ya ce to ya nemo dan akuya mai jan kaho sai ka taika nemo dan akuya mai jan kaho a ce kuma sai an yanka shi in za a yanka shi kai ya kalli gaba sai kalli yamma duka ku tai ku yi a zubu da jinin bambancin ka da kai da wancan shine wancan yayi dan Allah kai kuma kai dan aljinnu saboda aljinnu ne suka ce a musu wannan abin kaga ka zubu da jini saboda aljinnu wannan abin shi yake ce ma shirka saboda wannan zubu da jinin ibada ne a maimakon ka yi ta ga Allah ka yi ta ga wani Allah aljinni wani Allah ne yanzu in ka mutu akan haka zaka shiga wuta irin shigar da ba zaka fito ba Allah madaukakin sarki ya kare to kaga wannan babban zunubi shine ce al-ishraku billahi shirka da Allah sai ce wa qatlu nasma shine da kashe wato rai shine wa qatlun nafs aw tarwaya kisan kai ka kashe mutun kawai haka yanzu fisa billahi jama'a kisan kai ba ya zama ruwan dare ba a cikin al'umman mu kawai dai da sai ka kama radio ka jance wani ya kai wai an samu gawa a wuri kaza ba san ba kace da ko kuma an yi wada wani ya soke wani da wuka ya kashe shi to kaga wannan babban zunubi ne alhali Allah subhanahu wataala ne yake bayani a cikin alqur'ani a cikin aya da take cikin suratul suratul nisa yake cewa waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adallahu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kajiwa Allah ya ce wanda ya kashe mu'mini da gangan to fajza'uhu jahannama sakamakon su wutan jahannama ba kare ba wa ghadiba Allahu alayhi Allah yayi hushi a gare shi wa la'anahu kuma ya tsine mishi albarka wa adallahu kuma Allah ya tana da mishi azaba mai radadi duka shi kadai saboda ya kashe ran mu'min ran mumuni guda daya dan ka gane ran mumuni yana da girma a cikin musulunci shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isharar cewa ran mumuni yayi dakin ka'aba girma a wajen Allah yanzu ka dubi dakin Allah daga nan kudi yake biya a tai dakin Allah dan aje ayyakin haji da umara ko amma rai na mumuni daya da a kashe shi gwara a rushe dakin ka'aba yayi sauki amma haka kawai zaka ji da radio da sai ka ji an kashe mutum saboda mutane duka ba su san ba wanda abin ko kuma sun jahilce shi ko kuma sun yi sun take da kawawansu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai ya ce wal firaru min az-zahab daga cikin manyan zinubai akwai tserewa daga filin yaki ranar da aka zo za a fuskanci abukan gaba sai da aka yi sahu za a ware yaki in ka kalli taron ka ce kai wannan aka ware yaki kashe mazasi ya kauta da gudu ka gudu kai matsoraci to wannan abin babban zinubi ne babban zinubi ne he an zo an sahu za a ware yaki kai ka gudu kaga wannan daidai yake da kashe rai saboda an zanu su cikin manyan zinubai sai ce wa qazful muhsana sannan kuma da yiwa wato wanda take mace tsarkakakka kazafi na zina kawai haka ka gadiyan mutane ka je ka ce ai wancan tayi zina kuma kai bakka da hujja irin wanda shari'a ta tanada kaga kai mata kazafi wannan kazafi na muhsana to shi ma dai yana daga cikin manyan zinubai shari'ar musulunci ta tanadi hujjoji da kuma ka'idodi ga mace wadda ake so a tabbatar mata da laifi na yin alfasha alal aqalla sai an samu mutum hudu a matsayin shaidu sannan wayannan mutum hudun shaidar tasu ta zamanto iri daya da mutum uku zasu bada shaida iri daya dayan in yazo sai ya wadi wani abu sabani yanda ukun suka wadi ko to a wajen alkali wannan macen bata yi zina ba kuma ba za a karbi wannan hujja ba diddan me yasa dan saboda ana so a kare mutuncin dan adam da kuma mace to amma kawai kan yayi ko to kawai cikin jama'a ce kai ka ga wacce ta wuce kai na raba ka kai dai Allah kadai zan mazan da ta yi mu'amala da su ina hujja ka babu qazful muhsana wannan shine qazful muhsana zaka yi bayani ga Allah wallahi to wannan yana cikin manyan zinubai wa aklur riba sai kuma abu ne gaba shine cin riba kaga wato cin riba daidai ke da cin wutar jahannama innal ladhina ya'kuluna ar-riba innama ya'kuluna fi butunihim nara ko innal ladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqum alladhi takhatabu shaytan min al-mas wannan sakamakon sa na lahira kenan wannan eh aka tayi lahira wanda suke cin riba zaka gansu suna tangadi kama aljani ya kama su sakamakon sun ci riba a duniya a wata ayata daban da Allah subhanahu wataala yake magana wata ayata na karanta dawar innal ladhina yaquluna amwala al-yatama zulman inma yakunna fi butunihim nar wannan masu cin dukiyar maraya ayata nake so in kawo shine fa in lam tantahu fa'azanu bi'arbi min Allah wa rasuli lokacin da Allah madaukakin sarki yake magana akan wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba da Allah yace ya halasta kasuwanci amma ya haramta riba a ƙarshen ayan sai yake cewa to wanda aka hana shi yake hanuwa an ce kalkaci riba kace a'a ya ina ganin riba a ce kalinci riba shine ka bada ku yi ciniki da kai da mutum amma wajen cinikin sai ka ce kai ka cuce shi aladole mutum ya kama ka jikka ce da Allah a dan canza mini sai ka ce to ina ce in yace jikka kuma yake ce ga jikka tara da rabi kaga ai kudi ne baka jikka goma dan me kai zaka bashi jikka tara da rabi sai ka ce to ai canjin ne yanzu ba kowa zai ma amma kana san tara da rabi zai gata in baka san tara da rabi ban nayi to kaga in ka amshi wannan zakka tare da rabin ka bashi tare da rabi ka amshi goma ka ce riba wannan darin ta zama riba ita ce ribar da ake saboda ai abin da ya baka kudi ne kai ma abin da ka bashi menene kudi ne to kudi da kudi ana so ya kasance masalan bi masali iri daya in ya baka zakka goma kai ma zakka goma zaka bashi babu yanda zaka bashi zakka tare da rabi kaga yi zakka tare da rabi bata kai zakka goma to na menene wallahi da zaka dora mishi 100 akai wannan shine riban da ake faɗi ko kuma kai yanzu sai ka ce to ina da shinkafa amma shinkafa ta oriba ce kai ma ga kana wanda yake da oriba amma ta bara ce ni ta samfarin bana ce kai ma kana da oriba amma ta ka ta bara ce shinkafa oriba to ka zo zan baka buhu mai kilo 25 amma kai in zaka kawo mini tabara in kana son tabara tunda tabara da ɗan haskenta sai ka kawo mini kilo 26 ko da 7 to kilo biyin da aka dora na mine ne alhali kuma dukan su shinkafa ce kuma dukan su oriba kaga tunda iri ɗaya ne dole ya kasance masanyen da za a samu iri ɗaya ne kal a samu bambanci wajen masanyi wannan ƙarin masanyen da za a samu shine ake ce ma riba kai ne ka kai ma mutum ajiya kuɗi banki kaga wannan ɗan banki in aka yi magana riba kullum sai an yi magana su eh saboda bankuna diya suna ta'amuli da riba kai yanzu kawai ka kai kudin ka banki wai shikenan sana'aye suna aje ba kai ba zuwa komi ba kai ba komi kawai in ka zo amsa kudin sai ga sun aihu sai ga an ƙara ma ko kuma kai in ka tai sai ga an rage kuma rage wanda aka yi ba ragewa bace ba irin wanda ta kasan da abun an yi da kai a yarjejeniyar cewa za a rage wannan kudin a rage cewa da ta wuce iyaka duka irin wa'annan bankunan suna wa'annan abubuwan ko kuma a ce maka wannan entere ne ya ga ma'aikatan banki in aka samu entere mai yawa miliyoyi a ciki za a samu ya dan warwasa a ce a bana an samu entere mai yawa gashi nan kairi ne akan albashi sai an raba musu entere ga su amsa suna dariya kuma sun san kudin riba ne wannan su ne aka ce to duk wanda aka ce Allah ya ce duk wanda aka ce mashi kali ya ce riba ya ci gaba da ci sai ce fa'zanu bi harbi minallahi wa rasuli to su shirya za su yaki da Allah da manzon shi kamar yanzu kai ne kana abun ya Allah ce to tunda ka ce sai kai to ka shirya mi yaki to kawo ku Allah ya ce za ku yaki da kai da shi haka ko matsala ko da kai da ɗan ungo ku ne za ku yaki ni na san baka kai labari bana tana kuma da Allah mahalicin kowa da komai Allah madaukakin sarki ya kare abu na gaba sai ya ce wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya shine ayat da muka kada zu innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman inma yakuluna fi butunihim nara wa inda suke cin dukiyar maraya akan zalimci ba komai suke ci ba a cikin jikin su sai wuta ta jahannama a baka kudin maraya uwayen shi sun mutu kai kake kula da rayuwar shi amma yanzu wannan kudin a maimakon ka tallafa mishi har ya kai girma yana dan kararrami a maimakon ka tattala mishi dukiyar shi ya girma ka bashi abin shi sai ka ringa danne kudin in an yi magana sai ka ce to ai rayuwarsa ce ake kulawa da ita in ba jijiya ba kudin kudi bisa a zuwa kai kuma jijiya ma rayuwarka ne kake yi gaba jibi ya san ai aka kasa yi kare ayan makasa yi menene da kudin marayu duka ka danne kana wantakewa ga ka sauya mota ka sauya inji duka da kudin marayu to Allah ya ce a gaya maka abinda kake ci a cikin cikin ka wuta ce kuma wasa yasa launa sa'ira kuma sakamakon ka wutar jahannama a lahira Allah madaukakin sarki ya kare shi ma malai ya zaro shi daga cikin manya-manyan zunubai sai ce wa ilhadun fil masjid daga cikin manya-manyan zunubai shine ilhadun fil masjid wannan ilhadun fil masjid malaman hadisi suka ce abinda yake nufi duk wani abu wanda Allah subhanahu wataala ya haramta shi ya hana a maimakon ka hanu sai ka dauko abin daga waje ka kashi cikin masallaci kai a waje ma an hana abin amma kai duka a wajen ma baka hakura ba kai a wajen sai da ka dauko abin ka kashi cikin masallaci kaga wannan babban matsala ne an waye gari a yau mutane suna yin gulma cin naman mutum a cikin masallaci ma cin naman mutum abu ne mara kyau ko kuma abu ne da yake kai mutum wutar jahannama hadisi na Abi Huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma urija bi marartu bi qaumin yahmishuna sudurahum wa wujuhum lahum azfarun min nuhasin fa qultu man haula ya jibril qala haula alladhina ya'kuluna luhuma an-nas wa yaquna fi a'radihim bure yake cewa Annabi ya wasa labari a wata ruwaya Bilal ya kawo hadisi yake cewa manzo Allah ya ba mu labari yace lokacin da aka yi mi'raji da ni sama
a cikin wutar jahannama da zan wuce naga waɗansu mutane suna da farce na bakin ƙarhe ta irin na wutar jahannama suna kartan huskarsu suna kartan kirjin su annabi yayi mamaki irin wannan azaba sai ya ce malaika jibril waɗannan kuma su wane ne malaika jibril ya ce mishi ai waɗannan su ne masu cin nama mutane a duniya suna cin mutuncin jama'a duk inda suka zauna basu da aiki yayi da mutane kaga sakamakon yi da mutane ke wannan ita ce ake cewa gulma amma a yau an wayi gari mutane Allah ya haramta gulma amma gulma suke daukarwa sai sun shigo masallaci su ringa yi kaga wannan ba daidai bane ba wannan shine ilhadun fil masjid gulma ba ta da cewa Allah ya hana ko to tunda Allah ya hana gulma a gidanku ma kalkai a ungo kuma kakkai cikin abukanka kalkai ba kyau amma kai duka ka tsetare wannan sai ka dauko abin ka zo da shi masallaci ka ringa yi wannan shine ilhadun fil masjid yana daga cikin manyan manyan zunubai sai yace wallazi yastaskhir da kuma wanda yake yin izgili shine as-sukhriya izgili da abin addini shi kuma izgili da abin addini yana iya kai mutun ga kafirci mutun yayi abin shi saboda Allah saboda addini yayi mishi umarni yayi kai kuma in karan shi sai ka mai izgili ka dauki abin kayan izgili mutun ya sa kayan shi irin yanda addini ya tanada ka saka irin sabon kayan shi sai ka ce kai mutumin ya sa kayan kannin shi wai kai izgili kake ne a'a mutun ya je yimu ya bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kan shi ka ce kai kaga wani dan akuya zai wuce ko duka wannan izgili ne kana ma gemu izgili to gemu sunnar menene sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ne yace a aji yanzu ga wani ya aji ya bi yayya ga annabi kai kuma kana ce mishi akuya ka mishi izgili da abin da yake na shari'a ko to irin wannan izgilin manya manyan zanube ne kuma zai iya kai ka ga kafirci saboda yin kafir yin izgilanci da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci ne kai tsaye kalkashin waccan ayar da Allah subhanahu wataala Allah yake cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yace la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum ka gaya musu da Allah da ayoyin Allah da manzon shi ne kuke yin izgili sai yace ka ku kawon hamzari kad kafartum kun kafirce ba'da imanikum bayan kun shiga imani dan kana musulmi in kai wannan abin zai iya hudda ka daga cikin musulunci kai tsaye saboda kai izgili ga abin addini ba kai izgili bane shi yasa a cikin hadisi ne ke cewa mutun yayi shiru yayi alheri a gare shi da a ce ya hadu wani abu wanda ba alheri ba ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmu wanda yake yayi iman da Allah da ranar lahira ya faɗa alheri ko ya shiru duk abin da bakin ka zai wuce indai ba alheri bane ba dai gware kai shiru saboda kal bakin ka ya jawo maka wani bala'in da baka san karshen shi ba sannan yake cewa wabuka ul walidaini min al uquq aha wannan shine mahallin shahid uwayenka su zubda hawaye saboda ka saba musu wannan babban zunubi ne a ce kai ne kai dalili yau uwayenka suka zubda hawaye a dalilin wani abu da kai musu mara kyau wannan ba karamin bala'i bane ba dan adam ba zai iya ba da wannan bala'i wallahi in ka bari uwayenka suka zubda hawaye saboda kai shikenan rayuwarka ta tabarbare ba za ka taba ganin daidai ba a cikin ta har sai ka komo ka ba su hakuri sun yaye maka saboda uwaye ba kayan wasa bane a tunani na ko wanda baka sani baka gani akan titi ka mishi wani abu wanda ya bata mai rai har ya zuba da hawaye Allah ba zai kyale ka ba ballantana kuma uwayenka wanda suka haife ka kaga nan mallan ya kawo shi cikin manyan manyan zunubai thumma qala ibnu umar bayan abdullahi dan umar ya gaya mishi wa'innan ababe guda tara sai yace ahayyun walidak ko kuma ahayyun waliduka shin mahaifinka da ran shi qala ar-rajulu indi ummi sai mutunan yace a'a uwata dai tana da rai qala ibnu umar sai abdullahi dan umar yace mishi fa wallahi law alanta lahal kalam sai yace to na rantsi da Allah kaji tayi wallahi rantsuwaye ita kuma rantsuwa tufidulni tufidu ta'kid tabbatarwa ne ki yace na rantsi da Allah law alanta lahal kalam da zakka je ka sassabta mata magana kai magana da ita magana mai tabshi wa ta'amta hatta'am ka ciyar da ita abinci ka bata abinci ta ci la tadkhulanna aljannata majtanabtal kaba'ir to ba abin da zai hana ka shiga aljanna indai ka nisanci wannan manyan manyan da muka ambata ma'ana wa'innan manyan zunuban da ya zano maka guda tara indai ka nisance su bakka yi ka je ka ma mahaifiyarka magana mai sauki mai taushi sannan kuma ka bata abinci ta ci abdullahi dan umar yayi rantsuwa da Allah yace wallahi sai ka shiga aljanna tabbas ne wannan to menene kaga wanga abin yana tabbatar maka da cewa yin biyayya ga uwaye wata hanya ce wadda za ta saukakawa mutum alai shiga aljanna cikin sauki ba tare da ya sha wahala ba in dai ya nisanci wannan manyan zunuban. Abin da zai bashi matsala kawai ko cikas shine a ce a cikin ayyukan nashi akwai wannan manyan zunuban da malam ya aikata, amma da mutum zai nisanci manyan zunubai guda tara da malam ya wadi kuma yaje ya iske mahaifiyar shi yayi mata biyayya sannan ya bata abinci ya tausasa mata magana, to insha Allah wannan mutumin kamar ya shiga aljanna ya gama. Abu na goma, malam yace min birril walidain idkhali sururi alaihima, yana daga cikin biyayya ga uwaye sanya farin ciki a cikin zukatansu. Wannan ma ana lissawa shi daga cikin biyayya ga uwaye, kasan wani abu wanda in kai shi uwayenka za su yi farin ciki, wannan mahaifiyarka ce wannan mahaifinka ne, wani abu ne wanda ka san in ka aikata shi wannan mahaifiyar taka za ta ji dadi, za ta yi farin ciki, za ta yi murna, ta ce wannan dan nawa ya kyauta ta mun Allah mashi albarka. Wani abu ne wanda zaka ma mahaifinka ya yi dadi ya ji murna a cikin ran shi ya ji dadi, wannan abin kawai yana daga cikin biyayya ga uwaye. Saboda hadisin Abdullahi dan Amr Allah ya kare yadda a gare su yake cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallama yuwayihu ala alhijra, wani mutum ya zo wajen manzo Allah tsira da mutunci Allah ya tabbata a gare shi sai yake yi mishi mubaya'a akan hijira zuwa ga Madina, yake ce ya Rasulullah ina so yi maka mubaya'a zan bi ka mu je hijira Madina, wata raka abawaihi ya biki yana, amma mutunan kahin ya zo wajen annabi ma annabi mubaya'a ya bar uwayen shi a gida suna kuka ya bata musu rai ya sanya su suna zubi da hawaye, fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce mishi ba to shikenan na karbi mubaya'a ka zo mu tahi, a'a ba ya bar uwayen shi a gida suna kuka ba saboda shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce irji ilaihima, ka koma wajen wannan uwayen naka, wa adhikhuma kama abkaituhuma, ka je ka sanya su dariya kamar yadda ka sa su kuka. Kajuwa mubaya'a ce zai yi hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma annabi ya ce ya koma yanda ya sa wannan uwayen nashi kuka yayi ni ya sanya su dariya, wannan shine mafi alkhairi a gare shi da yaje yayi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun san hijira ladanta, kuma mun san hijiran ma ladanta in mutun yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma annabi ya ce ya dakata ya koma ya sa uwayen shi dariya yafi yi mishi alkhairi da wannan hijira. Abu na goma sha ɗaya, malam yace min birri walidain wal ihsani ilaihima, Allah ya ta'arada li sabbihima, yana da abin da ake lissawa shi daga cikin biyayya ga uwaye da kyautatawa a gare su, kal mutun ya jayo abin da za a zage su, ma'ana kai dan su ne kal ka aikata wani abu a waje wanda in kai wannan abin za a zagi uwayen naka, in kai wannan abin baka yi biyayya ga uwayenka ba, wala ya uqahuma kuma kadda ya saba musu, wala ya kuna sababan fi shatmihima, kadda shi ya zamanto dalilin da zai sa a zage su. Hadisi daga Abdullahi dan Amr Allah ya kare yadda a gare su, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah tsira da mutunci Allah tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi, annabi yake cewa minal kaba'ir shatmur rajul walidayhi, yana daga cikin manyan zunubai mutun ya zagi uwayen shi. Kaga wannan ayabun mamaki ne ko, mutun ya zagi uwayen shi, to shine annabi yace yana daga cikin manyan zunubai. Qalu ya rasulullah, sahabbai suka yi mamaki sai suka ce ya ma'aikin Allah, hal yashtumur rajul walidayhi, yanzu mutun zai iya bude bakin shi zagi uwayen shi ne? Abin ya wasu mamaki, kaga a ce yau mutun ya bude bakin shi ya zagi uwayen shi abin mamaki ne ko? Suka ce ma annabi yanzu mutun zai iya zagin uwayen shi? Qala na'am, annabi yace kwarai ko zai iya yiwa. Yasubbu abar rajulu fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu, yake cewa mutun ya zagi baban wani shi ma wannan sai ya zagi baban shi, ko kuma ya zagi mahaifiyar shi shi ma wannan sai ya zagi mahaifiyar shi, kawai haka mutun bai ma ba komai ka zagi baban shi shi ma sai ya rama, kaga shi ma babanka zai zaga ko, ko ka zagi mahaifiyar shi shi ma sai ya zagi mahaifiyarka. To annabi yace wannan in mutun yayi daidai yake da ya zagi mahaifiyar shi da kanshi, daidai yake da ya zagi mahaifin shi da kanshi, ka zagi baban wani kawai dan dai ba babanka bane sai ka zage shi, to wallahi ka zagi babanka, kuma zinihin ka a wajen Allah yake daidai yake da wanda ya zagi mahaifin nashi. Wa a wani lafazi na Abi Dawud, shine fi lafzi Abi Dawud, inna min akbar al-kaba'ir an yal'ana ar-rajula walidayhi, a lafazin da yazo na Abi Dawud ta yi mafi girman zunubi mutun ya la'anci uwayen shi ya tsine musu albarka. Qila ya Rasulullah kaifa yal'anu rajul walidayhi, sahabbai suka ce yaya mutun zai tsine ma uwayen shi, yanzu mutum ya yi tsine ma uwayen shi qala annabi yace musu yal'anu abar rajuli fa yal'an abahu wa yal'anu ummuhu wa yal'anu ummuhu fa yal'anu ummuha mutum ya tsine wa baban wani sai shi ma ya tsine wa baban shi ko kuma ya tsine wa mahaifiyar wani shi ma sai ya tsine wa mahaifiyar shi ta gani ko wannan kuma yayi yawaita musamman a bakunan matasan mu da suke tasowa a cikin wannan al'umma ta mu zagi yayi yawa kawai mutum ya zagi baban mutum ya tsike shi ba komai kamar gani yake ma ba wani abba ne musamman uwa tana shan zagi a cikin al'umma to kaji da kyau daga yanzu sai ka kula in ka zagi uwar wani to a wajen Allah daidai kake da wanda ya zagi uwar shi kuma zinihin da za a rubuta maka kenan saboda ka kula kaka zagi uwa kowa kuma kaka tsine ma baban kowa ba ruwanka da wannan dan kai ka kiyaye kalka fada cikin wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai iya zagi ko kuma ya tsine wa uwayen shi sannan hadisi ne zo daga Ali dan Abi Talib Allah ya kare da a gare shi yake cewa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah tsira da mutum Allah ya tabbata a gare shi Annabi ya zano wa'ansu mutane wa'inda Allah ya tsine musu albarka Annabi yake cewa la'ana Allahu man zabaha li ghayrillah Allah ya tsine ma wanda ya yanka ba dan Allah ba shine da zama kai bayani ka zuba da jini ba dan Allah to wanda ya wannan Allah ya tsine mishi albarka yace wa la'ana Allahu man awa muhdithan Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsine ma wanda yazo da banna a ban kasa ko kuma ya bada kariya ga wanda yake banna a ban kasa kai mutane suna zaman su lahiya lau ka zo ka yada musu banna a cikin al'umma Allah ya tsine maka albarka ko kuma ka san wanga banna yake yada a cikin al'umma ba mutane kirki bane sai ka bashi mafaka kai zaka sarke shi a gida kai zaka rinya yin mishi abinci ka dare mishi gindi kai ma ka shiga tsino Allah ya tsine maka albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala ana Allahu man la'ana walidai Allah ya tsine ma wanda ya tsine ma uwayen shi to kaga wane ne tsine ma uwayen shi shine wanda muka wadi yanzu ka tsine ma uwayen wani su ma yasu tsine ma uwayenka ka tsine ma mahaifin wani sai shi ma ya tsine ma mahaifinka daidai kake da wanda ya tsine ma mahaifin shi da kanshi an Allah ya ce to kai ma Allah ya la'ance ka Allah ya tsine maka albarka duk wanda ya jayo aka zagi uwayen shi ko aka la'ance su Allah ya tsine mishi albarka kaga kai da kake zagin uwayen mutane sai ka kula kana ga ka da su shiga cikin tsinuwar Allah to kaga kuma mutane yanzu su ba su tsine aka ce Allah ya tsine ma mutum mai yin kaza su mutane gani suke yi kamar wai wadi ne ake yi a Allah ya ance Allah ya tsine ma mai yin kaza sai ka ce kai ai Allah Ghafur Rahim ne wallahi in Allah ya tsine maka albarka baka san ba yaya rayuwarka za ta kasance tana yi wa Allah daidai ta rayuwarka kai ga kanan kana rayuwa amma da kai gwara wanda ya mutu da kai gashi nan da ranka Allah ya ki doke rayuwar taka ya barka kana rayuwa amma rayuwar da kake gwara macece da kai duka yana shiga cikin tsinon Allah Allah yana iya tsine maka albarka sai ya doke albarka kwata kwata daga rayuwarka ka kasa ganin haske a rayuwarka kwata kwata ka gani duk abin da ka sa gaba he ka tara lokacin ci yayi kawai ka abin ya watsi ka rasa yanda akai mutane su tara kasu ce an sa maka hannu akwai wanda suke bibiyar ka ana kai ka wajen malamai ne asiri ne wallahi Allah zai kalka yarda ya za a ce duk abin da ka sa ya lalace kai kuma ka mance ka taba yin wani abin da Allah ya tsine maka albarka kuma tsinuwar take binka ko latti ya tsine maka albarka ai ana kyautar zatan tsinuwar za ta bi ka barantana Allah da kanshi ya tsine maka albarka kaga kenan mutun yake yayi tsinuwar Allah sai annabi yake cewa wala ana Allahu man ghayyara manaral ard Allah ya tsine ma wanda ya sake iyaka ta kasa idan iyaka ta kasa kai kasa ya kare da kasa ya kare ka san meter ne gare ka naka wanda ka saya da kudin ka to amma da ka tashi ginawa sai ka dan kara d meter ko kenzi meter a cikin na makwabcinka dan kaga shi ba a garin bai ke ko bai nan ko kuma shi bai san ba lissayi da kyau sai ka tare katanga amma ka dan shigo kenzi meter a cikin nashi kawai shikenan shi kuma yayi hakuri sai ya gina sai ya bar ma Allah kaga ka sauya iyaka ta kasa ko Allah to ya tsine maka albarka haula wala quwwata kawo kuma abin da ake yi kenan su wasu ba ma cin iyaka kasar bane karan ne gaba ɗaya suke sace nan mutum kuma su je su gina shikenan suna ganin sun ci bulis ba su ci bulis ba wallahi wannan wa'inda suke dauko wani abu na ban kasa na al'umma ka ci haƙin wani akwai hadisan da suka nuna cewa a ranar alkiyama Allah zai dukugo maka tun daga abin da kace in har zuwa kalkashin kasan bakwai za a doko maka dora maka gammu a ranar alkiyama sai ka kawo shi gaban Allah ka biya mishi na zaka shiga da wannan aqida to akwai wani shi duka rabin na magarin in ma ya sace to shi wannan kaga kenan da me zai zama shi wani kawai harka shi kenan cuwa cuwa tsakare a cuwa na cuwa ne asida shi duk dani yake wai kamar kayan wasa ne ya mai da abin da wannan yake rayuwa da wannan yake ci da gidan shi wallahi babban matsala ce allura allura wannan in dai allura ce kaci ta wani wallahi sai ka ramu ballantana kuma kai kaje ka sai da hilin mutane to kaga anan ga tsinin Allah kai tsiye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu man gayyara manalar ard Allah ya tsine ma wanda ya sake iyaka ta kasa Allah madaukakin sarki ya kare abu na 12 yake cewa birrul walidaini wa in kana fardan fa innahu yatafawat fil haqqi fil ahqiyya duk da an ce birrul walidain biyayya ga uwaye farilla ce to amma wajen haƙin akwai bambanci aka ce alwalidain su wane ne alwalidain sune uba da uwa to da uba da uwa haƙin su ɗaya ne a wajen biyayya da kuma kyautatawa sai ce a haƙin ba ɗaya bane sai ce fal ummu anat su'ubatul hamd in ka doki mahaifiya ta sha wahala ta daukan ciki a cikin ta kake kana ta kubul motan ka wata tara wannan kadai babban wahala ce wasu uwatul wada bayan ta sha wahala ta daukan ciki wata tara kuma sai ta ƙara shan wata wahala ta bi shine wahalan nakuda da aiwuwa wahala ta bi ko to akwai ta uku shine wasu ubatul rada'a wa tarbiya kuma akwai wahala da ta sha bayan ta aihe ka din ka shigo duniya to kuma wahala ta gaba shine wahalar shayarwa sai da tai shekara biyu tana shayar da kai wannan ma wahala ce sannan bayan ta shayar da kai kuma ta ci gaba da goyen ka ba a san ba ko kilo ne kake tana kato tan jariri ne kai da kana yaro ka kai kilo biyar amma haka take latta ka a baya ta hakura ta doki danta kawai duk inda zata tai kana bayan ta duka tai hakuri kaga wahala ce to yanzu wanda ya sha wa'annan wahalolin kala uku daban-daban shine yace fa hadhihi salasu manazil tamtazu bi al-um wa'annan matakai guda uku matakai ne wanda uwa ne kadai take banta da su matakai ne guda uku na wahala daban-daban sai yace fa an abi hurairah radiyallahu an hadis daga abi hurairah Allah kare da gare shi qala yake cewa jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ana zamana a masallaci tare da manzon Allah sira da amince Allah tabbata gare shi sai ga wani namiji ya zo sai yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah man ahaqqun nas bi husni sahabati a cikin mutanen da suke da nike rayuwa da su wa yafi cancantar kyautatawa ta a cikin mutane wanda nike rayuwa da su wa yafi cancanta in mishi kyautatawa sama da kowa qala ummuka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyarka ce kaga ba tsaya ba kai wani lissafi ko annabi tayi mahaifiyarka ce kai tsaye qala thumma man sai wannan mutum yace to bayan mahaifiyata sai wa qala ummuka annabi yace sannan mahaifiyarka qala thumma man sai yace to bayan mahaifiyata sai wa qala ummuka sai yace sannan dai mahaifiyarka qala thumma man sannan mutuna a karo na hudu sai yace sannan wa bayan mahaifiyata qala thumma abuka yace sannan babanka da Allah jama'a kalluha annabi ne yake tambaya a cikin mutanen da yake rayuwa da su wai waye yake cancanta amma biyayya da kyautatawa yace mahaifiya yace sannan wa yace mahaifiya yayi da hudu mahaifiya so uku sannan ana hudu sai yace sannan mahaifi kaga wannan ya nuna maka mahaifiya tana da matakai na uku na wahala da ta sha a rayuwarka shine anan annabi sai dai ambace ta so uku sakamakon wahalar da ta sha a rayuwarta kaka wa fi riwayatin li muslim a cikin wata riwaya ta muslim wannan mutunan da yazo ya tambaya annabi min ahaqqun nas bi husni sahabati wa yafi cancantan kyautatawa ta a cikin wanda muke rayuwa da su qala annabi ce mishi ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka annabi ya ce mahaifiyarka sannan mahaifiyarka sannan mahaifiyarka sannan babanka sannan na kasa da kai sai kama uwa kyautatawa ka kara mata kama baba sannan ka zo sauran sannan ake zawa yayin baba kannin baba yayuna kannuna to kaga wannan abu ne wanda yake yin ishara akan cewa ita mahaifiya tana da ƙari na daraja da kuma al'amari na kyautatawa da ya cancanta a ce da ya mata ƙari ko kuma duriya akan abin da yake ma wato mahaifin shi yanzu a ce Allah subhanahu wataala ya kaddara maka kuɗi kuma babanka da mamaka da rai to sai kake so ka biya masa makka wa ya kamata ka ware kai wa eh na wa ya kamata ka ware kai wa mahaifiya mahaifiya zaka ware kai wa amma kagan wannan da an juya abin go a to baba a shirya je makka kai shi kuma hadisi kaira annabi ta yi mahaifiya kamata a ware kai mamata kwana a kai mamma kuma shekara ta giwa ƙara kai ta umara in ba bai magana ce a baba a dan jira dai line ku yana zawo haka ne ya kamata tunda uwa take da haƙi so uku sannan a zo kan mahaifi amma yanzu ka samu wani ya kai baban shi ya kai abokin shi wace tana nan a gaba ne saboda ba shi da hankali eh wadi ta jira wai line ta yi kaga wannan bai san ba inda ka sa gaba a gaba ta 13 ta kila mu tsaya daga kanta mallan yake cewa min tamamil birri silati ahli wuddil walidain na'am yana daga cikin cikar biyayya ga uwaye silatu ahli wuddil walidain mutun ya ringa sada zumunci ga wanda uwayen shi suke so wanda uwayen shi suka yi zaman mutunci abukan baba abukan mamma kalamanta da su kai ka san mahaifiyarka wannan mutumin ne tace ta kware babbar gore tace goren mamma ce wannan abukin baba na ne yau babanka babu shi shikenan kawai daga babanka babu shi kai ka wuce ya wuce kuma abokin babanka ne kaga wannan ba gaskiya bane wanda ka san abokin babanka ne wanda ka san kawar mamaka ce to ka ci gaba da kyautata musu koda bayan babu uwayen naka kuma wannan shine abin da shari'a ta tanadar hadisi daga Abdullahi dan Dinar ya amso daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara yarda a gare su anna rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariqi makka Abdullahi dan Dinar yake cewa wata rana Abdullahi dan Umar yana tahiya akan hanyar Makka sai ya gamu da wani mutunan kauye balaraban kauye ya zo wucewa fa sallama alaihi Abdullah sai Abdullahi dan Umar ya tashi ya tayye mishi sallama Abdullahi dan Umar wa sahabin annabi ne fa ya gamu da mutunan kauye sai ya je mishi sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa amalahu ala himarin kana yarkabu sai ya sabka daga saman jakkin da yake tahiya sai ya dora wannan balaraban kauyen ba sani ba ko mun gane abin da ake nufi shi yana tayya a saman wato jakki zai tai makka sai ya gamu da wannan balaraban kauyen sai ya sabka daga jakkin ya san ya mishi sallama sannan ya dora shi a saman jakkin sannan ya dora shi akan wannan jakkin wa atahu amamatan kanat ala rasi ya hudda ramanin da yake kan shi ya dora ma wannan balaraban kauyen babban girmamawa ce a ce babban mutum ya sarke rawanin shi ya dora maka babban girmamawa ce kamar yanzu a ce an zo babban taro cani shugaban kasa ana zamanin taro yayi taro he ganka ka shigo sai tashi tarbo kai ma sallama sai ya sabka daga kujerar da yake sama sai ya dora ka sai shi ya komo kasa ya kake gani ai ka yau he ka zama kanin labarin tashashen sadarwa ta za ga wani nan wannan kuma me suke da cani ai ta magana akan ka to shi haka nan ne ya sabka daga jakkin da yake kan shi ya dora wannan kuma ka kuma cewa balaraban kauye aka ce sannan kuma ya bashi rawanin da yake kan shi fa qala abdullahi bin dinar to shi abdullahi bin dinar yana kallon abin da yake faruwa abin ya bashi haki sai ya ce aslahaka allah innahum al-a'rab sai ya ce kai alaga ta malam wannan abin da kai Allah zai shirye ka su ho innan mutanen kauyen innahum yardawna bil yasir in ka masa dan abu kadan ma sai ka suna farin ciki ya ishe su dan me zaka sabka daga jaki ka dora shi kuma ka hudda rawani sannan ka dora me mutanen kauye yaushe sai wannan abubuwan alaga ta malam shi abdullahi bin dinar ya kai yake wadi mi yace wannan abin yayi dan kauye da ka mishi na abin shi kadan ba mu ma ina haka muke wadi go akai mutanen kauye wannan da ga sa mishi kawo shi shikenan kawai haka muke wadi akai mutanen kauye in dai rumbun shi a cikin lahiya lawani sauran abubuwa na shi wani ko a ce akwai wani kanan babanka a kauye kana so ka saya mai mota yau ne lokaci a kai mutanen kauye ne kai dai ai kawo shi ba un hatsi takwas sai samu na nomawa ko mutanen kauye ne shi waruwan shi da mota kamar haka to shine fa qala abdullahi sai abdullahi dan umar ya ba abdullahi bin dinar amsa sai yace inna aba hadha kana wuddan libni liwuddan li Umar ibn al-Khattab sai yace baban wane da kake gani wannan mutum da kaga na ma wannan wannan abin kana wuddan li Umar ibn al-Khattab ya kasance babban masoyi ne ga Umar ibn al-Khattab babana kaje abokin baban shi ne kawai ya gani yana ma wannan abin kai yanzu da baban kai mutu abokan baban kai kake musu kai su wuce ka wuce go gaida sama baka iyi wannan abokin babanka ne kuma babanka diddan ya nuna maka muhimmancin shi in zai tayi wajen shi sai ya ja hannunka kuje tare ai yanzu babanka zai tayi wajen abokin shi sai ya ja hannunka kai ka gane kaman karatun manza ne yake ma yana jan ka ne dan ka gane wanga yana da muhimmanci a wajen shi koda bayan ba shi ka ci gaba da sadar da zumunci ga wannan amma yanzu akwai wanda zai bude ma baki ya ce maka kai ana wallahi tsohon abokin babana ne wai me yake ni wai tun baban shi yana dare sai abuta yanzu shikenan kaga wannan ya nuna cewa mutane ba sa rike wannan wannan dangantaka ta uwayensu bayan babu uwayen nasu wannan Abdullahi dan Umar ne kyautata ga abokin mahaifin shi bayan ba mahaifin nashi sai kuma ya ce mishi wannan abokin Umar ne masoyin Umar ne sai ya ce wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace kuma ni naji manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yana cewa inna abarral bir silatul waladu ahla wuddi abihi yace mafi kyawun biyayya daga cikin biyayya biyayyar da tafi kyau shine mutun ya ringa sadar da zumunci ga waɗanda suke abukan baban shi makaunata ga baban shi waɗanda suka yi zaman mutunci da mahaifin shi saboda haka daga yanzu ka ji wannan karatun ka tashi wannan abokin babanka ne wannan kawar mammaka ce lokacin mammaka da ranta babu yanda za a yi ta yi wata guda ba ta je gurinta ba lokacin babanka da rai babu yanda za a yi su yi sati ba su haɗu ba amma yau babu mahaifinka ka yi shekara uku baka gan shi ba kuma ka san inda yake ba baka sani ba ba sai ka taika ba shi wani ba alal aqalla ka je ka gaida shi ka nuna cewa kai din ka aihu kuma kai din dan mutunci saboda shi din abokin babanka ne kuma yau da ba babanka daidai yake da babanka bai kamata ba a ce abokin mahaifinka a lokacin da mahaifinka ya zamanto babu shi bai kamata ba a ce kawar mahaifiyarka a lokacin da ya zamanto mahaifiyar ta ka babu ita kai watsi da ita baka bibiya kaga yaya rayuwarta take tahiya kaga wannan ya nuna cewa kai din ba dan kware bane ba abokan mahaifanmu koda bayan ba mahaifanmu ya zama wajibi mu ringa sadar da zumunci a gare su to shine nan malam yace wa min al-a'mali at-tayyibati al-mubaraka allati yusalu biha al-walidain ba'da mawtihima yana daga cikin ayyuka masu albarka waɗanda in mutun yayi ladan yake wanda in mutun yayi kamar ya sadar da zumunci ne ga uwayen shi bayan sun mutu sai ce as-salatu alaihima yin addu'a a gare su kaga anan ayi yace as-salatu alaihima yin addu'a ba yana nihin kai kamar sallah ba ya zo da lafazin sallah ko as-salatu alaihima amma ana nufin addu'a ne saboda ai lafazin salatu yana zauwa da ma'anar addu'a a cikin alqur'ani mai girma a gurare da dama ya zo kamar inda yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha saytin wa salli alaihim kaga yace wa salli alaihim yana nin ka annabi musu sallah ya musu addu'a inna salataka sakanul lahum saytin addu'aka shine samun aminci a gare su ba yana nin sallar da zai musu ba addu'a ake ni kaga ni ko sai a wani guri yake cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan ana nin kada ya sake musu sallah ne ana nin kada yi musu addu'a saboda ita kanta as-salatu in addu'a ce kada ka sake ma wani a cikin su in ya mutu addu'a wala taqum ala qabri kuma kada kai tsaye akan kabarin shi kana neman mishi gafara Allah ne yake hana annabin shi ma mushrikai da manahukai addu'a bayan sun mutu to kaga nan duka lafazin as-salatu yazo ma'anar addu'a to shine ana yace as-salatu alaihi ma yin addu'a gare su uwayenka bayan sun bar duniya to ka ci gaba da yi musu addu'a wal istighfar lahumma kuma ka nema musu gafaran Allah wa infadhi ahadihima min ba'dihima sannan kuma a tabbatar da alƙawalin da suka doka tun suna rayi bayan sun mutu babanka yana rayi sai yace insha Allah sai ya gina masallaci to yanzu an ware foundation ba ida masallacin ba sai mutu saboda hutsararre ne kai ka zo ka ce to wallahi wannan gadan ku ne ba a taba ba yanzu babanka yayi alƙawali zai yi abu kai kuma ka ce ba a cika alƙawalin shi ba to ina biyayya take anan kalle kai tunanin ya mutu wallahi in ba yi ba ka saba ma uwaye kuma zaka iske Allah kai bayani sai ce wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima sannan kuma da sadar da zumuncin da ba a yin ta sai da su menene sadar da zumuncin da ba a yin ta sai da su shine akwai wasu gurare wanda kai in kai ne baka zuwa amma uwayenka lokacin da ransu wani gurin baka san shi ba su suke zuwa su nuna maka da su kadai ka san wannan wajen da su ne kake sadar da zumuncin to yau ba su ka ci gaba da sadar da wannan zumuncin shine sadar da zumuncin da sai da su ake sanin wannan wajen babanka kowa anan uwayen shi sun kai shi wani guri inda bai taba sanin wannan wajen ba kuma shi bai ma san bayani ne amma wani lokaci jeje sai ga uwayenka suna kai ka wannan wajen wallahi ɗan uwa karantar da mu ne suke wannan wajen yana da muhimmanci ka rike amma ba a wuto ba a ga yama in kana da hankali sai ka dauka to yau an waye gari ba su ka ci gaba da wannan zumuncin sai ce wa ikramu sadiqihima kuma da girmama abokanansu to kaji girmama abokanansu ira ɗaya daga cikin abin da zaka sadar da zumunci bayan babu su abokan babanka uwayenka ne ya zama wajibi ka girmama su abokan mahaifiyarka uwayenka ne ya zama wajibi ka girmama su kuma ka dinga sadar da zumunci a gare su anan ya kamata mu tsaya saboda lokaci abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته